الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 4 ga watan Al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 25 ga watan 9 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykh al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai shin magani na turare domin wata rashin lafiya da mutum yake dauke da ita ko kuma domin rigakafi, shin yana halatta? Kwata-kwata baya halatta, haramun ne. Allahumma sai dai in ya kasance iccen da za a kirara, misali kai ne kana da mura, sai aka ce ga wani icce idan aka turara aka shaƙi hayakin yana maganin mura, to wannan ba laifi mutum yana iya turarawa. Amma rashin lafiya wadda take cikin jiki ko rashin lafiya haka a ma'anance na cewa kamar misali mutum ya samu ko taguwar hankali ko kuma an masa sihiri, to irin waɗannan magunguna na turare kwata-kwata ba sa halatta. Balantana wanda ake cewa a turara maganin baki ne ko maganin sammu da sauransu, wannan kwata-kwata baya halatta. Hakanan maganin da ake cewa a je a yi wanka, kamar a ba mutum magani a ce ya yi wanka, wani karya tambaya ne ko maganin sammu ko maganin miyagu ko menene, wannan kwata-kwata haramu ne. Maganin da za a iya yin wanka da shi sai idan ya kasance rashin lafiya ce a bayyane a jikin fata, kamar wasu kuraje da abin da ya kama da haka, to wannan ba laifi, akan iya yin wanka da iccen domin sinadarin da yake jikin iccen da izinin Allah yakan iya magance rashin lafiyar da take jikin fata. Amma na haka a ce mutum ya je yayi wanka ko kuma ya turara, wannan kwata-kwata ba sa halatta. Wannan ya ci karo da tauhidi, domin ka maida wannan sababi akan abin da Allah bai maida shi ba sababi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk shi rashin lafiyar da an tabbata ga ta a cikin jiki take, ko kuma rashin lafiya a bayyane take a jikin fata, to wannan akan iya amfani da magunguna na itace. Amma su ma kar ya kasance akwai wani nau'i na gokanci a cikin itacen da za a ce icce kaza sai rana kaza ake ɗauko shi, ko kuma in za a ɗauko iccen ba a magana, ko kuma sai da baya ko sai an yi kaza an yi kaza, to waɗannan kwata-kwata baya halatta domin ayyuka ne na shaitani. Don haka dai wannan magani na turare kwata-kwata baya halatta, sai dai misalin da muka yi da abin da ya kama da haka. Na'am.
Kamar da wani akwai wanda irin masu yi a kai su za su mamu kwanin
wannan duka bai dubbai halatta ruqiya micece ruqiya in aka ce ruqiya a karanta ma mutun alqur'ani akan neman albarka da wannan karatun alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah ya bashi lafiya da yawa masu ruqiya sun koma bokaye da yawa daga cikin masu ruqiya sun koma bokaye domin sun kawo abubuwan da basu dace ba a shari'a sun kimsa a cikin abin da shari'a ta shar'anta har ya kai wasu masu ruqiya suna amfani da wani ruwa za a kai wai makwantai a zuba akan kabari har ma an samu masu ruqiyar da suke amfani da jinin al'ada wai a wajen bangaren fitar da aljini da sauransu da wasu abubuwa na turaruka daban-daban za ka ga masu ruqiya suna amfani da su shi ko in aka ce ruqiya shine a karanta ma shi marar lafiyar alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayi amfani da magungunan da suka tabbata a shari'a cewa magani irin abin da ya shafi zaitun da abin da ya shafi zamzam da irin abin da ya shafi habbatus sauda waɗannan magunguna ne wanda wato shari'a ta tabbatar da cewa hanya ce ta neman waraka dan haka wannan dukkan su ba a kiran su ruqiya da wasu abubuwa waɗanda wai za a ringa shaka masa shi wanda ba shi da lafiyar da sauransu waɗannan abubuwa ne waɗanda kwata-kwata ba su dace ma shari'a ba karatun alqur'anin da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ne ake neman albarka cewa Allah ya ba shi lafiya eh hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi hadisin da yake tabbatar da adadin annabawa 122 kenan san bent katmi katsan current cut kenan 122 wannan san bent katmi kawai 124 adadin annabawa su kuma manzanni 313 shi wannan hadisi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi kuma tare da cewa malaman da suka raunana shi su suna ganin ya ci karo da nassi na alqur'ani wala kada arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka ubangiji ta'ala yake cewa tabbas mu ne muka aiko da manzanni gabaninka daga cikin manzannin da muka aiko akwai waɗanda muka ba su muka baka labarin su akwai kuma wanda ba mu baka labarin su ba an gane ko da can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ya faɗa wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to kasancewar ita wannan aya abinda take nihi tana nihin cewa a cikin manzannin da Allah ya aiko gaba daya akwai wanda Allah ya ba manzon shi labari game da su akwai kuma wanda bai ba shi labari don haka babu cin karo tsakanin ayar da hadisin shi hadisin yana bayyanar da adadin manzanni da adadin annabawa ita kuma ayar tana bayanin cewa a cikin manzannin da Allah ya aiko akwai wanda aka ba manzon shi labari akwai wanda ba a ba shi ba don haka wanda Allah ya zana mana a cikin alqur'ani manzo 25 ubangiji ta'ala ya bayyana mana kamar yanda in ka dauki ayoyin da ke cikin suratul an'am zaka samu 18 tun daga fadar sa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi lil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa kadhalika najzi lil muhsinin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luba wa kullan faddalna 'ala al-'alamin sauran cikon bakwai din kuma suna cikin sauran ayoyi na alqur'ani wadannan sune manzanni 25 wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafin sana alqur'ani dan haka dai babu cin karo tsakanin ayar da hadisin hadisi ne ingantacce adadin annabawa 122 adadin manzanni 313. Na'am.
Bana karin ne aka yi da yake goma da zikija da yake.
Goma na zikija. Kai zulhijja din ya riga ya wuce. Kwanuka goma na farkon zulhijja, kwanuka ne waɗanda suka fi kowace kwanuka a tsawon shekara. Domin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari ya fi soyuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon zulhijja. Sahabbai suka ce, ya Rasulallah, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai aikata bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka? Maza Allah ya ce, ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Maza Allah ya ce, sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyar shi bai dawo da komai ba, shi ya yi daidai da mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja. Don haka waɗannan kwanuka da ayyuka nagari ake buƙata a rayar da su. Azumi ko yana daga cikin layin ayyuka na gari. Don haka malamai suka ce, wanda yake da ikon azumce waɗannan kwanuka gaba ɗaya ya haɗa da ranar Arafa, to wannan haka aka fi so. Wanda bai da iko, bakin iyayensa zai yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu salah, kuma muna cikin babu salah, baban da ke bayani game da sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa, allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalimatin aqulu kunna fi qunutil witr. Yace, kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni wasu kalimomi, wato da zan ringa faɗa a cikin al-qunutu ta witri. Wanda bayani ya gabata, ita al-qunut wato kala uku ce. Kala biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na hukun bai inganta ba. Nau'i na farko, al-qunutun da ta tabbata ita ce wadda ake yin ta linnawazil, domin wasu al'amurra da sukan samu al'umma ta musulmi. Kamar misali, musiba da wani bala'i wanda yake gama gari ya samu al'umma ta musulmi, to wannan akan iya kwashe kwana da kwanuka ana al-qunut da sunan Allah ya yi ma jama'a abinda ya same su na bala'i da musiba. An gane ku? Ko kuma kasancewar wasu sun yi ta'addanci akan musulunci ko musulmi, to su ma za a iya kwashe kwanuka ana al-qunut ana musu mummunar addu'a na cewa Allah ya kama su kamu wanda yake mai tsanani. Kamar yanda wasu kabilu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu wasu daga cikin makarantan Al-Qur'ani, wato sai suka kashe waɗannan jama'a na sahabbai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari, manzon Allah kusan wata guda ya kwashe yana musu mummunar addu'a, shine yana musu al-qunut. Waɗannan kabilu su ne kabila ta Ri'il da Husayya da Zakwan da Banu Lihiyan. Manzon Allah ya ringa musu mummunar addu'a, wato bayan dagowarsa daga rukuu. To wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda ya, idan aka samu wasu jama'a sun yi ta'addanci ga musulunci da musulmi, to wannan iya abinda aka shar'anta na yi musu addu'a za a yi ta al-qunut bayan wato ruku'u a cikin salloli waɗanda suke na farilla. A waɗannan salloli biyar gaba ɗaya za a yi musu al-qunut, illa kasancewar ta fi ƙarfafa bayan sallar asuba da bayan sallar magariba, kamar yanda yake cikin sahihul Bukhari. haka kamar misali wata alloba ta samu jama'a ta musulmi to shi ma akan iya yin alƙanu a kwashi lokaci mai tsawo ana yi shine a wannan hadisi na Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙanu ta tsawon wata guda bayan ruku'u yana mummunar addu'a ga wasu kabilu daga cikin kabilun Larabawa sannan bayan an dau lokaci manzon Allah sai ya daina wannan addu'a dan haka wannan kenan yana nuna mana nau'i na farko shine ake kiranta al-qunutu lin-nawazi domin wasu musibu da sukan samu jama'a kenan mu gane ita wannan al-qunut ba daidai kun jama'a ba a wanda yake ya samu jama'a kenan akan haka za a yi irin wannan addu'a wannan shine kuma iya abin da ya tabbata a sunna ba cewa ba a je a tara malamai a masallatai ko kuma su fita filin idi a raba addu'a a yi ta yi wannan sabanin sunna ne in abu ya samu kenan alƙanutu za a yi kuma sannan jama'a kowa ya yi ta addu'a tsakanin shi da ubangijinsa sawa'an a cikin sujada ko kuma a keɓance a gida kowa ya yi addu'a amma maganar a zo a tara malamai da sunansu haɗu a yi addu'a wani abu ya samu jama'a ta musulmi wannan saɓanin sunna ne iya abin da aka shar'anta kowane masallatai kenan limamai su yi ta yin alƙanutu bayan sallolinsu wannan a cikin sallolinsu na farilla kenan bayan ruku kuma wannan a raka'a ta ƙarshe kuma wannan yana nuna mana ita al-qunut lin-nawazil da ake yin ta kenan bayan ruku shine tafi dacewa bayan an dago daga ruku tare da cewa yana halatta a yi wato kafin ruku amma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dagowa daga ruku yake yin ta sannan nau'i na biyu ita ce wannan kenan wannan hadisi na Al-Hasan ibn Ali Allah ya kara musu yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni wasu kalmomi yace aqulu hunna fi qunutil witr da zan ringa fada a cikin al-qunut wato tawtir shine Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يئز من عاديت وزاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله تعالى على النبي wani al-bayhaqi yawa kenan su ne waɗannan kalmomi Allahumma hadini fi man hadai ya Allah ka shiryar da ni a cikin wanda ka shiryar da su na bayinka ma'ana ya Allah ka sanya ni a cikin layin bayinka wanda ka shiryar da su hidaya anan ita ce hidayatut tawfiq shine yi ma bawa dace game da karɓar musulunci wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda yake tarayya da shi shi kadai yake da ikon ya shiryar da bawa ya saita shi akan tafarki wanda yake madaidaici don haka ubangiji ta'ala ya kore ma manzansa irin wannan shiriya hidayatut tawfiq ubangiji ta'ala yace laisa alayka hudahu walakinna Allah yahdi man yasha kuma ya faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin haka ya faɗa walau sha Allah la jama'ahum ala al huda fala takun wannan kina a waɗannan ayoyi guda biyu an gane ko ubangiji ta'ala yace laisa alayka hudahum shiryar da su ba abu bane ba wanda yake kanka baka isa baka shiryar da su walakin Allah yahdi man yasha sanin dai ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda yaso daga cikin bayinsa kuma haka yace masa innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa walakin Allah yahdi man yasha sanin dai ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda yaso wannan aya ta sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi famar amminsa Abu Talib ya furta kalima ta la ilaha illallah amma Allah bai nufa ba ya mutu akan kafirci manzon Allah ya samu damuwa yace wallahi sai na roƙa maka gafara ta ubangiji na malam unha ank matukar ba a hane ni ba ubangiji ta'ala kuma ya turo sakon da yake hana manzansa cewa bai ya halatta mumini ya roƙa ma kafiri gafara ko mun kusacin sa da shi kamar yanda yace ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun hali to a wadannan ayoyi Allah ya kore ma manzon sa wannan shiriya don haka can yace walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahilin haka yace walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin to amma ita hidayatul dilala wal irshad na amma mutum bayani a nuna masa hanya ta kurai wannan Allah ya mallaka ma manzannin sa kamar yanda yace wa innaka latahdi ila sirati mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da jama'a zuwa tafarki madaidaici to wannan amma mutum bayani a nuna masa hanya ta kurai a nuna masa hanya ta banza a nuna masa kuma wannan hanya ta kurai in ya bi ga karshen yanda al'amarin sa zai kasance to wannan Allah ya mallaka ma manzanni kuma ya mallaka ma mabiyansu sune malamu to shine anan yace Allahumma hadini fi man hadai ya Allah ka shiryar da ni a cikin wanda ka shiryar da su na bayinka sai yace wa afini fi man afai ya Allah ka bani lafiya a cikin bayinka wanda ka ba su lafiya rashin lafiya kala biyu ce akwai cuta ma ana wuya akwai kuma wanda take hissiya rashin lafiya akwai wanda take a tabbace a cikin gangan jikin mutum kuma sannan akwai rashin lafiya a ma'anance cuta ta shahawa da cuta ta shubha mutum ya karkace ma ta farki na gaskiya to wannan dukkan su gaba daya ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah ya bashi lafiya game da irin waɗannan cututtuka shine yace wa afini fi man afaita yace ya Allah ka bani lafiya a cikin bayinka wanda ka ba su lafiya sai yace wa tawallani fi man tawallaita ya Allah ka jifinci lamarina a cikin wanda ka jifinci lamarinsa an gane ko domin duk wanda Allah ya jifinci lamarinsa to wannan ya cimma burinsa a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira shine sai yace wa barikni fi ma a'baita ya Allah ka sanya min albarka a cikin abin da ka bani ita albarka a hannun Allah take bata taba kasancewa a cikin bata taba darsuwa a cikin abu face sai ya yawaita kuma amfanin sa sai ya yawaita shine yace wa barikni fi ma a'baita ya Allah ka sanya min albarka a cikin abin da ka bani sai yace wa qini sharra ma qabaita ya Allah ka kare ni game da muguntar abin da ka hukunta duk wani abin da ka hukunta ma bayinka ya Allah ka kare ni game da muguntar sa domin a cikin abubuwan da Allah yake hukunta ma bayinsa akwai abubuwan da in ka danganta shi zuwa bawa tsantsar sharri ne amma ga Ubangiji subhanahu wata'ala sharri wato baya kasancewa tsantsar sharri ne face akwai hikima duk abin da Allah yayi akwai hikima a cikinsa an gane ko kenan duk abin da ake jingina ma Ubangiji subhanahu wata'ala to akwai hikima a cikin sa don haka manzon Allah yake jingina masa alkhairi zuwa gare shi sai ya ce washarru laysa ilayka sharri bai zaman to ba gare ka ma'ana ba a jingina sharri a tsantsar shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala domin in kai kana ganin sharri ne to akwai hikima a cikin shi Allah bai halicce shi ba haka kawai shine yace wa qini ka kare ni game da sharra ma qadaita wato muguntar abinda ka hukunta sai yace fa innaka taqawi domin kai kake hukunta hukunci wala yuquba alayka kai ba a hukunci akan ka Allah shi yake hukunta hukunci amma shi ba a hukunta wani al'amari akan shi sai yace innahu la yadhillu man walaita lalle al'amarin duk wanda ka jibinci lamarin sa baya kaskanta duk wanda Allah ya jibinci lamarin sa to ba yanda za a yi wato ne ya kaskanta a nan duniya ko a makomarsa lahira kamar yanda annabi Ibrahim ayawan annabi Yusuf addu'a yake cewa rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadir as-samawati wal-ard sai yace anta waliyi wannan fadirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah yace ya ubangiji na kai ne majibincin lamarina fid dunya wal akhirah sai yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin shine anan yace wa innahu la yadhillu man walaita yace lalle al'amarin duk wanda ka jibinci lamarin sa wato baya kaskanta baya wulakanta kina a waccan riwaya sai aka samu kari wala ya izu man adaita duk wanda kai gaba da shi kai kiyayya da shi to bayan da za a iya samu daukaka sai yace tabarakta ya ubangiji na albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka to wannan it sune wannan ita ce alqunut kenan tawtiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu don haka yin ta wannan sunna ne yau da gobe amma a ƙarshe wato zaka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda a cikin riwaya ta al-Imam an-Nasa'i a ƙarshen hadisin sai yace wa sallallahu ta'ala ala nabi kenan zaka rufe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai takaita ba akan wannan addu'a in kai wannan addu'a a farko kenan duk wasu al'amura da kake roko na alkhairin duniya da lahira zaka zo da su an gane ko kenan abinda muke so mu gane wannan fa bai ke banta ba a cikin tarawihi ko kuma tahajjud da ake yi a cikin ramadan a tsawon kwanikan rayuwa a kullun idan mutum zai yi wuturi idan yayi wuturi to a ƙarshen wuturinsa kenan zai kawo wannan addu'a sannan muhallin da yafi dacewa da ita bayan an dago daga ruku'u haka ya dace a wannan muhalli ya dace ayi wannan addu'a kamar yanda dalilai suka tabbatar da cewa galibin ita alqunu tawtiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta ne bayan ya dago daga ruku'u sannan kuma akan daga hannu idan an gama addu'ar sai a sauke hannun ba a shafawa a fuska domin shafawa a fuska bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ibada ce ibada ko ba a kafa ta sai da abin da yake tabbatacce a shar'ance in ma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya sannan nau'i na uku wanda bai tabbata ba shine yin alqanut ta cikin wuturi wannan sallar asuba yau da gobe shi ma mun wuce da hadisin Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda yake cewa na faɗa ga babana nace masa ya baba kai sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallah bayan Abu Bakar kai bayan Umar kai bayan Usman haka nan kai bayan Ali afakanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanut a sallar asuba kada sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdath yace yin alqanutu a sallar asuba yau da gobe yace al'amari ne wanda aka fara da shi ma'ana bid'a ne kaga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace yin alqanutu a sallar asuba yau da gobe wannan bid'a ne saboda yayi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan khalifofinsa guda hudu ba wanda yake alqanutu a sallar asuba wannan a cikin su ina amma in ta kama wancan nau'i na farko alqunut wanda ake yi din nawazil to wannan ba maganar sallar asuba salloli ne lokaci biyar gabaɗaya za a yi amma a ce kullun a sallar asuba sai an yi alqunut to wannan kwata-kwata baya dacewa saboda duk hadisin da yazo akan haka nan babu hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi kenan hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البئير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza sajada ahadukum wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan dayan ku wato zai yi sujada manzon Allah yace fala yabruk kama yabrukul ba'ir manzon Allah yace kada ya sunkuya irin yanda raƙumi ke sunkuyawa ma'ana kada ya gurfana irin yanda raƙumi ke gurfanawa lafazin wato yabruk an ciro shi ne daga fadar su baraka yabruku barakan wa burukan idan aka ce albarak ko kuma alburuk wato shine lokacin wannan sifa ce yanda raƙumi yake kwantawa ma'ana yanda yake gurfanawa da gwiwoyinsa shine anan manzan lokacin da yake kore kenan kirjinsa akan ƙasa shine yace idza sajada ahadukum manzan Allah yace idan ɗayan ku zai yi sujada fala yabruk manzan Allah yace kada ya gurfana kama yabrukul ba'ir kamar yanda wato raƙumi ke gurfanawa sai yace wala yaba ayadaihi qabla rukubatayhi manzo Allah yace mutun ya aza hannayensa kafin gwiwoyinsa mutun ya aza kenan hannayensa kafin gwiwoyinsa hannuwa su rigayi gwiwoyi zuwa kasa sannan sai malam yake cewa wa huwa aqwa min hadisi wa'id ibn hujr wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wato yafi karfi a wajen inganci wato sama da hadisin Wa'il ibn Hujr shi hadisin Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yadda cewa yake ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wato idan yayi sujada wada'a rukubataihi qabla yadayhi wato manzon Allah yakan aza gwiwoyinsa akan ƙasa kafin hannuwansa ma'ana gwiwoyinsa suka rigayi hannuwansa zuwa ƙasa shi wannan hadisi ashabu sunan al-arba'a sune suka fitar da shi kamar yanda malam yake faɗa akhrajahu al-arba'a sai malam yace fa inna lil awwali shahidan me yasa malam yace wa huwa aqwa min hadisi wa'id ibn hujr sai yace fa inna lil awwali domin hadisi na farko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shahidan yana da hadisin da ke karfafa gwiwarsa min hadisi Ibn Umar daga cikin hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda hadisin Ibn Khuzaima wato ya inganta shi al-Imam al-Bukhari ya ambata hadisi ne mu'allaq mauquf ma'ana ya dakatar da shi akan Ibn Umar idan aka ce hadisi mauquf kenan hadisin da ya taka burki akan sahabi bai isa ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ku aka ce hadisi mu'allaq wanda aka shafe wato marwayci na farko a farkon sanadin sa ko kuma aka share sanadin gaba ɗaya aka zo da matani ana kiran shi hadisi mu'allaq ko kuma wanda za a shafe gaba ɗaya sai a bar sahabi ana kiran shi hadisi mu'allaq shi wannan hadisi na farko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi haka Ibn Hajar Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin da sauran malamai na cewa sifar yanda ake sujada kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hannuwa su rigayi gwiwoyi zuwa kasa tare da cewa bugu da kari hadisin kuma yana hani idan mutum zai yi sujada to kada gwiwoyinsa su rigayi hannuwansa zuwa ƙasa don haka yace fala yabruk kama yabrukul ba'ir sannan shi hadisin Ibn Umar Allah ya kara masa yadda idan zai yi sujada wato yakan gwiwoyinsa suka rigayi wato hannuwansa suka rigayi gwiwoyinsa zuwa ƙasa kuma yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi haka shi wato Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya tabbatar mana kuma hadisi ne ingantacce dan haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shi anan iya abin da ya fahimta na cewa fala yabruk kama yabrukul bagir sai yace wal yadaa yadayhi qabla rukubatayhi cewa wannan marwayicin hadisin shine hadisin ya rikita akan shi sai ya juyar da shi dan haka shi Ibn al-Qayyim abin da ya fahimta cewa idan mutun zai je sujada to gwiwoyinsa ya kamata su fara zuwa ƙasa kafin hannuwansa shine yace abin da yayi daidai da hadisin yace domin rakumi idan zai gurhwana yace ga gwiwoyin shi suke fara zuwa ƙasa wannan kenan kawahuwan shi na gaba suke fara zuwa ƙasa sannan na baya su je to malamai suka maida masa martani suka ce ai abu ne sananne a wajen malaman lugha gwiwa ta dan adam da ta dabba akwai bambanci kamar yanda Fairuz Abadi a cikin littafinsa Kamusul Muhit da sauran littattafai na lugha sun tabbatar da cewa gwiwa ta dabba wato a hannu take amma ta dan adam shi kuma a kawahuwa take dan haka kenan anan in dan adam idan dan adam ya je da gwiwoyinsa to wannan yayi kamantacceniya da rago kenan anan ta yaya zamu saba ma dabba idan zamu yi sujada kenan shine hannuwa su rigayi gwiwoyi zuwa ƙasa domin ita dabba kenan gwiwoyinta a hannuwa suke shi kuma dan adam a kawahuwa suke kuma tare da cewa shi anan marwayicin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ce ai manzon Allah sai ya ce wal yadaa yadayhi qabla rukubatayhi mutun ya dora hannuwansa akan ƙasa kenan kafin gwiwoyinsa kuma haka shi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya tabbata da gare shi haka yake kamar yanda kuma akwai sauran hadisi waɗanda suke tabbatar da haka don haka shi kuma wannan hadisi na biyu hadisin Wa'il Ibn Hujr hadisi ne ba'ifi kamar yanda Shariq Ibn Abdullah al-Qadi wato shi ya kadaita da riwayar hadisi in ya kadaita da riwayar hadisi hadisi ne ba'ifi kuma musamman anan ya saba ma wato riwayoyi waɗanda suke ingantattu don haka dai a takaice kenan anan abinda muke so mu gane sifar yanda ake zuwa sujada kenan hannuwa su rigayi gwiwoyi zuwa ƙasa sannan kuma hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada gwiwa ta fara zuwa kan ƙasa kafin hannu ya je domin anan ce ai fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada mutun ya gurfana irin yanda raƙumi yake gurfanawa menene hikima anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mana hani cewa kada mu gurfana irin yanda raƙumi yake gurfanawa saboda shi dan adam ubangiji subhanahu wataala ya daukaka darajar shi ya daukaka matsayinsa an gane ko duk wani abu wanda zai kamantar da dan adam zuwa dabba to wannan shari'a ta hane mu don haka anan aka ce fala yabruk kama yabrukul ba'ir kar mutun ya gurfana irin yanda raƙumi yake gurfanawa kenan sai yace wal yadaa yadayhi kenan wannan tafsirin kenan yanda ake zuwa sujada shine yace mutun ya aza hannuwansa wato kafin gwiwoyinsa wa ani ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kana idha qa'ada litashahhud وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام وترك عبد الله بن عمر الله إكرم سيداك فأه lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qa'ada litashahhud wato idan ya zauna domin yin tahiyya waba'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wato yakan aza hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu an gane ko a wata riwaya ala fakhidhihi al-yusra abusa cinyarsa ta hagu domin dora hannu akan cinya da dorawa akan gwiwa wannan gaba ɗaya ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum ya zauna domin yin tafiya sai ya ce wal yumna alal yumna, sannan hannunsa na dama, tafin hannunsa na dama, manzon Allah yakan dora shi akan cinyarsa ta dama. Wa aqada thalathan wa khamsina, manzon Allah sai ya kulla wato 3:50. Lafazin wa aqada thalathan wa khamsin, wato Larabawa suna da wata hanya ta lissafi, an gane ku, wanda sun jima da ita wajen ba da adadin lissafi. A duk lokacin da wato suka mallake waɗannan yatsotsi guda 3, idan suka mallake waɗannan yatsotsi guda 2, misali da wannan karamar yatsa wadda ake kiranta wato al-khinsar, wannan yatsa al-khinsar, sannan wadda take biya mata ita ce ake kiranta al-binsar, al-binsar, idan suka limke waɗannan yatsotsi guda 2, to abin da yake nihi kenan, 3 suke nihi idan suka hada da wannan kenan. Yawa, idan suka hada tsakanin wannan babbar yatsa da wannan yatsa ta tsakiya haka, shine suke nihi 50 kenan. Wannan shine 50, idan ku suka dinke wannan 2 kenan, karamar yatsa da wannan mai bi mata kenan, suna nihi 3. Shine yace wa aqada thalathan wa khamsina, manzon Allah sai ya kulla wato 3:50 kenan. Yaya ne ne sifar kenan sai ya dinke wannan, ya lumbasa wannan yatsa karama da wannan, wannan ita babba, sai ya gama ta da wannan kenan. In ya gama ta da wannan ta tsakiya kenan, anan wannan su sun dauki adadin 3, wannan su kuma sun dauki adadin 50 kenan. Wannan kuma sai ya ce wa ashara bi usbu'ihi sababa, wannan yatsa wadda take as-sababa, manuniya, an gane ku, ana kiranta sababa ko kuma sabaha. Me yasa ake kiranta as-sababa? An ciro shi ne daga as-sab, idan aka ce as-sab shine zagi kenan, domin al'adarsu da ɗabi'arsu, lokacin da mutum yake zagin mutum, wannan yatsa yake nuna masa, yana masa kashidi, yana masa barazana. Ana ce mata as-sabaha domin a wurin tasbihi, lokacin da ake faɗa ashhadu an la ilaha illallah, akan yi nuni da wannan yatsa, shi yasa ake kiranta as-sabaha kenan, minat tasbihi. Idan ku aka ce as-sababa kenan, minas sabbi, manzon Allah sai ya yi nuni da ita kenan. Waɗannan yatsotsi guda 2 da al-khinsar da al-binsar sai a dinke su, ita al-wusta sai a gama ta da wannan al-ibham kenan, sai a dinke su haka. In aka kulla su haka kenan, shine ake kira 50. Ita kuma wannan sai a yi nuni da ita kenan, sai mutum ya dora akan gwiwarsa ko kuma akan cinye shi haka kenan. Shine sifar, shine yace wa aqada thalathan wa khamsina wa ashara bi usbu'ihi sababa, kenan sai ya kulla 3:50, sannan kuma sai ya yi nuni da yatsar shi manuniya kenan. Wannan ya linke su haka, sannan wannan ita kuma ya hada su haka kenan. In aka hada su suka yi dan kewaye haka, shine ake kira kenan 50 kenan. Wannan ita kuma sai ya wannan kinta, amma haka ake durawa kenan a wannan sifa na farko, a haka mutum zai dora akan cinyarsa ko kuma akan gwiwar, kan gwiwar kenan. Sannan sai ya ce wa fi riwayatin lahu, a wata riwaya ta al-Imam Muslim, sai ya ce wa qababa asabi'ahu kullaha, manzon Allah yana jinki yatsotsinsa gaba daya, wa ashara billati talil ibham, sai ya yi nuni wato da yatsarsa wadda take bin babbar yatsa kenan. A wata riwaya gaba ɗayan su ya zo su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato sai ya kulle su. To wannan sifa ta 2, kamar yadda malamai suka yi bayani kenan, waɗannan yatsotsi gaba ɗaya, wannan 3 ya dinke su, an gane ko, ita wannan babbar yatsa ita kuma sai ta hayo kan wannan, sannan ita kuma wannan sai yayi nuni da ita. To shine anan suka siffanta cewa gefin ita wannan karamar yatsa sai ya zamanto ya karkace ya kalli ƙasa, kenan shine sai ya zamanto ita manuniya kenan gefin ta anan yana kallon sama haka. Kenan sabani ga wancan sifa ta farko kenan ita wannan babbar yatsa da ta tsakiya kenan kulla su mutun yake haka ya hada su haka. Amma a wannan sifa ta biyu kenan shine haka ita kawai dora ta zai yi akan wannan babbar yatsa ba tare da ya kulla su ba haka. Sannan kuma ita sifa ta farko haka ne mutun zai ma hannu kenan kaga ya kulla wannan kenan haka zai ma hannu. Ita kuma a sifa ta biyu kenan haka shine yace wa qababa asabi'ahu kullaha, wato yana jinki ya tsotsinsa gaba daya, wa ashara billati talil ibham, wato sai yayi nuni da wadda take biyar babbar yatsa. Waɗannan kenan sifa guda biyu sune iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen dora hannuwa akan azama kenan lokacin da mutum ya zauna domin yin tahiyya. Kenan a nan wajen aza hannuwa mutum yana da fuska biyu. Fuska ta farko kakan iya dora su akan gwiwoyinka. Fuska ta biyu shine mutum yakan iya dora su akan cinyoyi kamar yanda dukkan su akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wajen kuma kulla yatsotsi tare da cewa akwai sauran riwayoyi waɗanda suke daban-daban, amma waɗannan sifa guda biyu sune waɗanda riwayu sun yawaita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imma mutum yayi wannan kenan ya kulla 350 kenan shine ya linke wannan karama da wannan mabiyarta, sannan ita wannan babbar yatsa da manuniya sai ya kulla su haka, sannan ita wannan sai ya nuni da ita haka kenan haka. Kenan sifa ta biyu shine haka, wannan kenan ya dora ta kannan yanda ya kulle waɗannan hukun kenan, ita ma wannan ya kulla ta haka kenan, wannan ita kuma sai ya nuni da ita kenan. Gefin hannun sai zamanto akan cinyar kenan, gefin yatsa manuniya shi ko yana kallon fuskar mutum. Sannan dangane da nuni da ita yatsa wannan, kamar yanda riwayoyi suka tabbatar tun daga farkon lokacin da zaka yi tahiyya har zuwa karshe zaka yi nuni da wannan yatsa, tare da cewa kuma mutum yakan motsa wannan yatsa, shi ma hadisi ya inganta akan motsa yatsa kamar yanda hadisin yana cikin sahihu Muslim. Sannan kuma akwai inda zaka yi ishara da yatsar lokacin da ka zo kalima ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, kenan lokacin da ka zo ashhadu an la ilaha illallah zaka dan daga yatsar, an gane ku, lokacin da ka mata haka kenan lokacin da ka zo daidai nan, to shine mutum yakan daga yatsar ya dan daga ta haka. Sannan kuma mutum yakan iya wannan kinta kada ta haka kenan tun daga farko har zuwa karshe.
Wa ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala iltafata ilayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa qala idha salla ahadukum falyakun التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرد علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. دغ عبد الله بن مسعود الله يكرمه سيدك فدا التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وترانا مزعل صلى الله عليه وسلم وتيا ويويو إزوا قريم فقال لنا وتمزعل صلى الله عليه وسلم سيجي دمو إذا صلى أحدكم واتو إذن ديوك واتو ناسلا فليقول مزعلا يتي التهيات لله والصلوات والطيبات كنام وانا حديثي أتكيش أبند زامو فهنتا يناد سببي سبب انقنقرو وشد قباكي مزعلا صلى الله عليه وسلم شيني قسن چي ور عبد الله دم مسعود الله إقارة مسا يدى كمر يندى wato yake cikin sahihai wato Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun kasance a farko wato idan muna sallah wato mun kasance a farko idan muna sallah me muke fada kafin a farlanta mana tafiya tahiya shine anan kamar da yake cewa kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiya yace da mun kasance muna fada muke fada yake cewa muna cewa assalamu ala llahi assalamu ala llahi qabla ibadihi assalamu alaina min rabbina assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulanin wa fulan yani ya'nun al malaika yace kafin a farlanta mana tahiya yace muna fada assalamu ala Allah wai aminci ya tabbata ga Allah qabla ibadihi kafin bayinsa domin in aka ce assalam addu'a ce ake game da cewa Allah ya kubutar da mutum ya kubuta game da duk wani abin kiyama sai mu ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah qabla ibadihi gabanin bayinsa assalamu alaina min rabbina aminci ya tabbata gare mu daga gun ubangijinmu assalamu ala jibril aminci ya tabbata ga jibril assalamu ala mika'il aminci ya tabbata ga mika'il assalamu ala fulan wa fulan ya annunal malaika aminci ya tabbata akan wani da wani suna zanu daga cikin malaiku shine sai yace falan man sarfa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya salamci daga sallah wata rana akabala alaina bi wajhihi manzon Allah sai ya juyo da fuskarsa gare mu fa kana sai yace la taqulu assalamu ala Allah manzon Allah yace kar ku ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah kar ku faɗa haka sai yace fa inna Allaha huwa assalam domin ubangiji ta'ala shine assalam wanda ya kubuta game da duk wani aibi da tawaya da sha da baya kuma shine yake kubutar da bawa game da duk wani abin kiyama a duniya da lahira kenan kuskure ne a ce assalamu ala Allah yace kar ku faɗa haka yace fa inna Allaha huwa assalam domin ubangiji ta'ala shine assalam sai yace fa idza salla ahadukum idan ɗayan ku na sallah manzo Allah yace fal yakul shine anan manzo Allah sai ya koya musu cewa ga abin da ya dace ku faɗa wannan yana nuna mana ka'ida in ka hani mutum daga wani abu to kai kokari ka canza masa abin da ya dace domin baka canza masa abin da ya dace hannu wani abu na daban zai wawuro ta kan iya yiwa abin da zai wawuro ya shi na farkon mu don haka da yace kar ku ce kaza sai yace in ɗayan ku zai yi sallah fal yaqul manzo Allah yace yace attahiyatu lillahi wato dukkan wani dangi na gaisuwa wato cancanta ne ga ubangiji subhanahu wataala lafazin attahiyat jami'i ne na tahiyya idan aka ce tahiyya ita ce gaisuwa ma'ana kalimomi da ake yi domin girmamawa to duk wata kalima da ake fuskantar da ita ga wani domin girmamawa to ba wanda yafi cancanta da ita face ubangiji subhanahu wataala shine yace attahiyat dukkan wani dangi na gaisuwa kenan lillahi cancanta ne ga ubangiji kenan duk wata gaisuwa da ake ta girmamawa to babu wanda ya cancance ta a farko face ubangiji subhanahu wataala sai yace was salawat
duk wasu salloli dangi na salloli gaba ɗayan su suma cancanta ne ga Allah kenan anan sai ka kaddara lillahi kamar yanda yake at-tahiyatu lillahi kenan ai was-salawatu lillahi sallolin da za su shiga a farko anan su ne salloli na lokaci biyar sannan sai ya ce wa tayyibatu wato dukkan wasu kalimomi da dukkan wasu ayyuka waɗanda suke tsarkaka kenan cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana duk wata faɗa wadda take daddada da duk wani aiki mai kyau kenan cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce assalamu alayka wato amincin Allah ya tabbata a kanka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kansa wa barakatuhu da albarkatunsa ma'ana amincin Allah da jin kansa da albarkarsa ma'ana su tabbata gare ka ya kai wannan annabi sai ya ce assalamu alaina wato amincin Allah ya tabbata a kanmu wa ala ibadillahi salihin wato haka nan akan bayin Allah managarta a wannan kalima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su fa innahu idza qala zalika domin idan mutum ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzon Allah ya ce asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ard wannan addu'a ta hada dukkan wani nagartaccen bawa a sama ko a ƙasa maimakon kuna assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulan to in kuka ce wa ala ibad assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kenan wannan addu'a da kuka yi ta hada dukkan wani bawa nagartacce a cikin sama ko a cikin ƙasa shine sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya illallah face Allah da ya halicci halittu wa ashhadu ina tabbatarwa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzon sa ne sai ya ce kuma li yatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilayhi fayadu manzon Allah ya ce bayan mutun ya kawo wannan gaba sannan sai ya zabi daga cikin addu'a addu'ar da tafi kayatar da shi ya roki Ubangiji ma'ana addu'ar da tafi kayatar da kai al'amuran da kake roko kake fata a nan duniya ko a makomarka lahira manzon Allah ya ce sai ka zaba ka roki Ubangijinka da su shine yace muttafaqun alayhi wal lafzu lil bukhari sai yace walin nasa'i kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud mun kasance mukan faɗi haka ne kafin a farlanta mana tahiyya a wannan gaba malamai suka tabbatar da cewa lafazin tahiyya wannan wajibi matsayin sa ya wuce sunna kamar yadda wasu malamai sukan zano tahiyya a cikin sunna daga cikin sukan zano ta cewa sunna ce daga cikin sunnoni sallah to lafazin ya wuce matsayin sunna farilla ko kuma ka ce wajibi ce domin a wajen jumhurin malamai babu bambanci tsakanin farilla da wajibi a wajen malaman hanafiya su ne suke bambantawa don haka waɗanda suka zana a kan cewa wannan tahiyya sunna ce don haka suka zano a cikin sunnoni masu ƙarfi wanda idan mutum ya bari suka ce sai mutum ya yi sujada sai ya ce na ga al-imamu ahmad lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tashahhud wato manzon Allah ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud wannan lafazin tahiyya kamar yadda shi Ibn Mas'ud yake faɗa hadisin yana cikin sahihai yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni sura min al-Qur'an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni lafazin tahiyya a lokacin nan yace tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah ya sanya tafin hannun Abdullahi dan Mas'ud tsakanin tafukan hannunsa wannan yana nuna mana Abdullahi dan Mas'ud ya kiyaye wato halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wannan tahiyya sai ya ce kama yu'allimuni sura min al-Qur'an kamar yanda yake karantar da ni sura ta Al-Qur'an. Wannan yana nuna mana muhimmancin yin tahiyya a cikin sallah. Yanda manzon Allah yake karantar da shi sura ta Al-Qur'ani, haka yake karantar da shi lafazin tahiyya. To shine anan yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allama hutashakkuda, ya koyar da shi lafazin tahiyya, wa amarahu an yu'allimahu an-nas, manzon Allah ya umarce shi cewa kuma ya koyar da jama'a. Shine anan kenan malam ya zo mana da wannan siga ta farko kenan daga cikin sigogin tahiyya, shine wannan siga wadda ta zo daga Abdullahi dan Mas'ud kenan, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. An gane ko? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan malam sai ya zo da hadisin Ibnu Abbas wanda na cikin sahihu Muslim ke faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna tashahhuda, yace nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da mu tahiyya. Sai yace at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Wannan kenan siga ta biyu daga cikin sigogin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma Abdullahi dan Abbas kamar yanda yake cikin riwayar Chai, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna tashahhuda kama yu'allimuna sura min al-Qur'an, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantar da mu lafazin tahiyya kamar yanda yake karantar da mu sura ta al-Qur'ani. Sai yace fa kana yaqulu, manzon Allah ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Sai yace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai yace assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenan menene bambanci tsakanin wannan siga ta biyu da siga ta farko? Siga ta farko me yace? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. A siga ta farko kenan kaga lafazin lillahi yana gaban at-tahiyyatu lillah. Sannan a siga ta farko wato babu lafazin al-mubarakat. Babu lafazin al-mubarakat. Amma a wannan siga ta biyu kenan akwai lafazin al-mubarakat, kenan at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Bambancin kenan, amma karshen bashi da bambanci, don haka malam sai yace ila akhirhi. Kenan cikon ina zaka cika? Sai ka dauko kenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa karshen, wato baye da bambanci, tare da cewa akwai wata riwaya yana cewa salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu, sai yace anna muhammadan rasulullah, maimakon wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan akwai siga ta uku, ita kuma riwaya ce ta Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a wajen yin tahiyya yana cewa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenan wannan siga ta uku wadda ita ma ta zo ne daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, hadisi ne ingantacce yana cikin sunani Abi Dawud, shi ta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, was-salawatu wat-tayyibat. Kenan kuma a cikin wannan siga ke akwai ziyadar kenan wahdahu la sharika lahu, wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siga ta hudu ita kuma riwaya ce ta Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a wajen tahiyya yana cewa at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita ma bambancin kenan takaitacce ne at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah sannan siga ta biyar wanda Umar Allah ya kara masa yadda Umar kan minbari ya hau yana karantar da jama'a yanda wannan tahiyya yake cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi ko kuma at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan siga ta biyar ita ce siga da take cikin littafin malikiya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi amma karshen kenan irin na Ibn Mas'ud ne sannan siga ta shida daga Aisha Allah ya kara mata yadda shine ita kuma iya abinda ta yi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyatu tayyibatu salawatu az-zakiyatu lillah at-tahiyyatu tayyibatu salawatu az-zakiyatu lillah karshen kuma shi ma baya da bambanci to dan haka waɗannan sigogi guda shida gaba ɗaya su sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda kuma malamai suka ajje ka'ida irin haka idan ya wakana to ana buƙatar a dan cancanza yau da gobe tare da cewa kuma malamai sun yi famar rijayar da wata siga akan wata siga tare da cewa sigar da ta fi kowace inganci daga cikin sigogin nan guda shida ita ce siga ta farko wadda ta zo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ita ce ta fi kowace inganci me yasa saboda hadisin yana cikin sahihai hadisi ne wanda yake muttafaqun alai sannan fadakarwa a daidai gabar da yake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kamar yanda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna faɗa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a lokacin da kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayi kenan mukan ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu haka kuma Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi mukan ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu amma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bar duniya kenan shine anan wato shine Ibn Mas'ud yake cewa wa huwa baina zahranaina yace a lokacin da muke fadar haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakankaninmu kenan yana rayi sai yace falan ma kube ba amma lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa mukan kullana mukan ce assalamu alan nabiyyi kenan assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu kenan assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu to haka sahabbai suka kasance suke fada ga manzo wannan suke fada a cikin tahiyya kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi kenan sukan zo bi khafir kifar kenan su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu amma bayan Allah ya karbi rayuwarsa kenan sukan ce assalamu alan nabiy assalamu alan nabiy to tare da cewa Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda kamar yanda Sa'id Ibn Mansur ya rawaito hadisi ta hanyar Abi Ubaida dan Abdullahi dan Mas'ud daga mahaifinsa Abdullahi dan Mas'ud
wato da ya karantar da su lafazin tahiyya sai ya ambata masa wannan. Abdullahi dan Abbas yake cewa inna kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu idza kana hayyan. In ke na manzon Allah yana raya abinda muke faɗa. Ibn Mas'ud sai yake cewa hakaza ullimna wa hakaza nu'allim. Yace a mu ba za mu canza ba. Yanda manzon Allah ya karantar da mu yanda muke faɗa assalamu alayka yana rayi, yace to haka bayan mutuwar sama haka za mu faɗa assalamu alayna. Assalamu alayka. An gane ku? Kenan ba bambanci yana rayi da bayan kenan baya rayi. Shi Ibn Mas'ud ya tabbata akan wannan siga tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba. Domin shi Abu Ubaida kin bai ji ba hadisi daga mahaifinsa shi Ibn Mas'ud. Kenan don haka hadisi ne ba yi. Don haka dai abin da ya inganta ya tabbata kenan sahabbai sukan bambanta. An gane ko sukan bambanta tsakanin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye da lokacin baya raye. Kenan lokacin yana raye assalamu alayka ayyuhan nabi, kenan bayan komawar shi zuwa ga ubangijinsa kenan assalamu ala nabiyyi, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amma tare da cewa koda mutum bai canza ba karka danganta shi zuwa kuskure a yau. Wannan kenan kasancewar kamar yanda shi Ibn Mas'ud yanda aka rawaito tare da cewa dai abu inganta ba, na cewa Ibn Mas'ud bai dawo ba daga kan wannan bai inganta ba. Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu annahu qala سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. واتو دغ فضالة ابن عبيد الله يكرمه سيدا نا فدا چيوا منزو الله صلى الله عليه وسلم ياجي وني متن نا الدعاء ا cikin sallarsa. An gane ko? Wato yaji shi lokacin da ya zauna bai yi lafazin tahiyya kawai sai ya fara addu'a. Ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Shine yace walam ya hamdillah, wato bi yabi ubangijinsa ba da yaban da ya dace da shi. Walam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kuma bi yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda shi lafazin tahiyya yana hada da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba. Don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yayi bayani mai tsawo game da wajibcin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba bambanci da madadin tahiyya ta farko da ta biyu. A tahiyya ta farko an shar'anta yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda aka shar'anta a tahiyya ta biyu. Wasu malamai suna bambantawa cewa a tahiyya ta ƙarshe ake yin salati amma a na farko ba a yi. Babu wani dalili da ya bambanta. Iya dalilan da suka zo sun nuna cewa a ƙarshen tahiyya sai an yi salati, domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da Ibn Mas'ud lafazin tahiyya tare da salati a ƙarshen manzon Allah ya karantar da shi, domin anan malam ya dan takaita riwayar hadisin ne. Shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a cikin sallar shi kenan lokacin da ya zauna, sai ya ce walam ya hamdillah, bi yabi ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana bi zo da lafazin tahiyya, wa lam yusalli ala nabi, bi yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai manzon Allah ya ce ajila hadha, yace nan ne wannan bawan Allah yayi gaggawa, yayi gaggawa, yayi azrabi kenan, bi yi abin da ya dace ba. Thumma da'ahu, sannan manzon Allah sai ya kirayi wannan mutum. Fa qala, sai ya ce masa idza salla ahadukum, idan dayan ku na salla kenan lokacin da ya zauna, fali yabda abi tahmidi rabbihi wa sana'i alaihi,
ya fara da yabon da godiya ga uban gode ma ubangijin sa wassana'i alaihi da kyautata masa yabo kinan yazo da lafazin tahiyya kuma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya duku bi masha sannan ya roki iya abin da yaso kinan don haka a can da yace kuma ya duku kinan kuma da yake cewa thumma ya takhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayadu sannan ya zabi iya thumma li yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayadu sannan ya zabi addu'ar da tafi kayatar da shi ya roki ubangiji da ita to wannan sai bayan lafazin tahiyya ya gabata kuma sannan sai bayan mutun yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma wannan yana nuna mana kenan karshen tahiyya mahalli ne wanda yake na addu'a mahalli ne wanda yake na addu'a sannan kuma ita addu'ar kenan da duk yaran da mutum ya iya da shi zai yi addu'a kuma wannan addu'a koda addu'a ce ta wasu bukatu waɗanda suke na rayuwa to mutum yakan iya roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala a karshen tahiyyar sa sannan kuma wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na addu'a farko shine yabon Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma mutum ya biyo baya da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-Jawabul Kafi yayi bayani game da ladabba na addu'a na daga cikin su kenan mutum ya kaskanta kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala zuciyarsa ta hararo girman Ubangiji subhanahu wata'ala mutum ya gabatar da raka'a biyu wani yayi tsarki kenan yayi arwalla sannan yayi gabaci yayi nafila sannan ya fuskanci alƙibla sannan mutum ya daga hannunsa sannan ya buɗa da yabo ga Ubangiji subhanahu wata'ala sannan yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sauran abubuwa da ya zana na cewa sadaka ta gabaci addu'a da sauransu domin waɗannan ladabba ne wanda kalla idan mutum ya ladabtu da waɗannan ladabba yayi addu'a a dawo masa da addu'arsa shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa wani yayi gaggawa manzo Allah ya kiraye shi ya nuna masa yace daga yau ɗayan ku idan yayi sallah kenan ya fara da gode ma ubangijin sa da kyautata masa yabo kenan shine lafazin tahiyya kuma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya duku bi masha sannan yayi addu'a da abin da yaso ma'ana ya roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala iya abin da yaso kenan amma kada ya wuce iyaka a cikin addu'a kenan ya roƙi abin da bai dace ba a ce a roƙa nan da aka ce bi masha ba ana nihi ba mutum ya roƙi abin da ya ga dama a'a abin da kaga dama amma ya zamanto abu ne wanda ya halatta a roƙa nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك